dukkan wata fasara da ake nema a duniya ita ce fasarar kyau. Bata taba zama mai kama da model ba, domin ita da kanta model shi kuma role model shi.
Gidan mijinki dadin abinki, gidan mijinki dadin mominki, gidan mijinki burin yayarki, gidan mijinki ribar kawarki. Amarya,
congratulations dai.
Amarya,
congratulations.
Hey, Amarya,
congratulations dai.
Tango,
congratulations dai.
Jewa ashe da wanda ma ke kazabuwa mijinki dan madubin dubawa kai rashin jini rashin iya zagawa kai rashin zuwa rashin iya aikawa ango yanzu kai ka dacewa tun daga shahara an daurawa farin cikin ka kaga zaboyewa dole sai gani sai kyalewa saboda yanzu ka shiga tarkon wa wa
tazo shikenan amarya
congratulations dai amarya
congratulations
congratulations day
tango
congratulations day Amaria dango
congratulations
happy marriage life
congratulations day
husband and wife
congratulations day
you go new life
congratulations day.
Number 6 and 5
congratulations
sumai wa juna ta
congratulations
kai daga kallon
congratulations day
congratulations
Amaria forever
congratulations
forever and ever
congratulations
baje ma fiba insha Allah wi erubaba
samu miji kamar wannan Amaria ya fi a bakiran jova
Amaria ya fi a bakiran jova
hoshi
Amaria
congratulations day
Amaria
congratulations day
Amaria
congratulations
wallahi Amaria
congratulations
day
congratulations
day yayi miki
congratulations day Amarya mu dake hainuwa da shan Allah ne mu ma ga wanda zai iya tsige mu rabbana ya kan iya ci da mu shi yasa muka sanu aka gane mu ba mu jumbatun mai zagin mu ba mu jumbatun mai bacin mu tunda rabbana zai tsida mu lokacin da bai iya amsa mu yafiyar mu ta bar harshen mu babu yanda zai iya tausa mu zamu ga shi tube jiki baka ya bai da abin cewa Amaria
congratulations day
Amaria
congratulations
day Amaria
congratulations day
tango
congratulations day
sometime with a big baby
congratulations
Amaria dango